Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yayin da nahiyar Turai ke ci gaba da kaduwa da kada ƙuri'ar ficewa daga kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya ta yi, ministocin harkokin wajen ƙasashe shida da suka kafa kungiyar tarayyar Turai din tun asali, wato da Jamus da Faransa da Italiya da Belgium da Luxembourg da Netherlands, sun gana a birnin Berlin jiya Asabar don su fito da martani a hukumance. Batun haɗin kan Turai ya gamu da gagarumin cikas, to amma manyan mambobin ƙungiyar sun ce hakan ba zai haddasa wata mummunar matsala ba. Ya kamata mu yi amfani da wannan zarafin mu kula da nahiyar Turai da makomarta. Wannan na nufin bayan shawarar da Burtaniya ta yanke, ya kamata a fara tattaunawa kan yadda Burtaniya za ta fice. Abinda ministan harkokin wajen Jamus Frank Walter Steinmeier ya gaya ma manema labarai kenan. Prime Minister Burtaniya David Cameron zai tafi Brussels ranar Talata. Kashi gari sauran mambobin kungiyar ta EU za su yi taro a karon farko ba tare da Burtaniya ba, saboda bambance-bambancen tsakanin su daidaitawar ba za ta zo da sauki ba. A cewar Tim Oliver na makarantar tattalin arziki ta London ko London School of Economics. Kungiyar Taliban da ke Afghanistan ta ce za ta maida gagarumin martani kan hare-haren jiragen saman da Amurka ta koma yi kanta. Sannan ta yi watsi da cewar wai an taɓa tsagaita wutar a baya. Sojojin Amurka sun shiga kai hare-haren jiragen sama kan Taliban a makon jiya, to amma sun ki yin cikakken bayani. Wannan na zuwa ne ƴan kwanaki bayan da shugaba Barack Obama ya faɗaɗa hurumin sojojin Amurka na kai hari kan ƴan Taliban. Matuƙar hakan zai taimaka a yaƙin da ake da Taliban ɗin. Tun daga lokacin da aka fara mamayar Amurka ke ta kai hare-hare kan ƴan ƙasarmu, kuma bata taɓa tsagaitawa ba, don haka cewa an sake dawo da hare-haren ne maganar banza ce kawai, a cewar mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid. Martani mai tsanani daga Taliban ne zai biyo bayan hare-haren jiragen saman da Amurka ke kaiwa, a cewarsa a wata takardar bayanin da ya aiki ma manema labarai jiya Asabar. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ‘Yan sanda a Somalia sun ce an kawo ƙarshen afkawar da ‘yan ta’adda suka yi a wani otel a Mogadishu, to amma sai da aka kashe mutane aƙalla 15. Ina iya tabbatar muku cewa mamayar otel ɗin ta zo ƙarshe, kuma jami'an tsaronmu sun hallaka maharan. Ana shirin tsaftace otel ɗin kuma nan ba da daɗewa ba. Za mu yi bayanin irin ɓarnar da wannan mummunar mamayar ta janyo, a cewar ministan tsaron Somalia Abdulrazak Umar Muhammad. Ƙungiyar mayaƙan nan ta Al-Shabaab na ikirarin kai haran, tare da cewa otel ɗin wuri ne da abin da ta kira jami'an gwamnati ‘yan da ke yawon zuwa. ‘Yan sanda sun ce ‘yan ta’addar sun tayar da bama-baman cikin wata mota a mashigar otel ɗin na Nasu Hablot da ke yammacin jiya Asabar, kafin ‘yan bindigar suka afka cikin ginin otel ɗin, inda suka yi ta ɓarin wuta ba ji ba gani, sannan suka yi garkuwa da wasu mutane. ‘Yan sanda sun afka otel ɗin sun shiga musayar wuta da ‘yan bindigar suka killace su a hawa na ƙarshe. Babban kamfanin nan na makamashi mai suna TransCanada ya maka Amurka kotu saboda soke kwangilar bututun mai na Kingston da ta yi. Kamfanin na TransCanada ya ce a biya shi dala biliyan 15 a madadin asarar da yi. Tun a watan Janairun da ya gabata kamfanin ya ce zai kai karar Amurka. To amma sai ya ce zai dan dakatar ya ga ko za a iya cimma maslaha. Yanzu kamfanin ya ce an kasa cimma jituwa tsakaninsa da Amurka. Kamfanin na TransCanada ya kai karar Amurka ne karkashin tanajin dokar yarjejeniyar cinikayyar Amurka ta Arewa wadda ta kafa don kare kamfanonin waje. Da kamfanin na Kingston zai yi jigilar mai ne daga rijiyoyin mai da ke yashin Canada zuwa matatun man Amurka ta mashigar ruwan Mexico. Shugaban Amurka Barack Obama ne ya tsaye da kwantiragin bara. Ya ce ba alheri bane ga Amurka ta shiga wannan babban aiki mai nasaba da makamashin ƙarƙashin ƙasa. Bayan kuma a lokaci guda tana jagorantar yaƙi da ɗumamar yanayi. Matar shugaban Amurka Michelle Obama za ta tafi Afirka yau dinnan Lahadi don jaddada muhimmancin ilmantar da ‘ya’ya mata. Michelle Obama za ta jaddada ɗaya daga cikin abubuwan da ta ɓullo da su mai taken bar ‘ya’ya mata su ilmantu da Sasha da Maliya, ‘ya’yan Obama da Michelle da kuma kakar yaran Marian Robinson. Za su shiga wannan tawagar wadda za ta yada zango na farko a Liberia sannan sai Morocco da kuma Spain.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Abu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Rahoto daga jihar Taraba ya ce ma'aikatar ilimin jihar ta kafa wani sashi na musamman da zai rika sa ido kan ingancin ilimi a jihar. Shugaban sashin Samson Ada ya yi karin bayani kan tasirin wannan sashi kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Lawal Sani ya aiko mana.
This particular department, our responsibility is to make
sure wannan sashe aikinsa shine tabbatar da duk wanda ke aikin sashin ilmi yana gudanar da aikinsa gurgurdon haƙƙi da aka shata masa.
If you are a principal of a school,
idan kai shugaban makaranta ne, kana aikinka kamar yadda aka zayyana maka.
You are a student,
kana
ɗalibi, what you're supposed to do.
Kana malami, kana abin da ya kamata ka yi.
It is believed that when
ana ganin idan muka zaga muka rika duba ayyukan waɗannan ayarin ma'aikata za su tashi haikar kan aikin.
Anytime you are given a responsibility and you know
kuma ka san akwai wanda zai zagayo ya dubi abin da kake yi,
you will become more serious with the job. But if you know that nobody is coming to look at the conduct
of what you are doing on the field,
you may be tempted to relax. So that is why we have the quality assurance service department. We move out to look at schools and ensure that the teachers are teaching.
Mukan yi rangadi dan tabbatar da malamai na koyarwa
according to
the shugabanni
guidelines given.
Gudanar da makarantu yadda ya kamata.
Everybody in the school is doing what is required.
Kuma kowa na aikinsa haikan. Wannan shine aikin mu.
A na ta yi kokarin domin inganta ilimin dalibai da ke karkashin kulawar ta shugabar makarantar sakandare ta ƴan mata da ke maga malama Liya ta bullo da wani course domin tallafa dalibai da basu samu tubali mai kyau ba tun suna makaranta primary musamman a fannin lissafi da turanci kusa-kusai biyu da tilas dalibi ya samu nasara a kansu ko kuma ya fadi jarabar kammala sakandare wanda yake da tasiri a shirin shiga jami'a kamar yadda sai bayani a hirar da ta yi da wakiliyar sashin Hausa Maryam Ato Muhammad.
Na shirya musu extra lessons, na hada corpus, group of corpus inda suke apart from normal teaching da ake koya musu. Corpus din ga suna daukan extra lessons, suna koya musu akan past question papers. Mun samu more than 5 years past question papers. sannan akwai kaman masets, kaman dictionary, irin kananan nan, we encourage them, graph. These are some of the things in the kowane shekara sai physics, mathematics sai sun hito. Ire-iren wa'annan duk mun preparing yaran nan. A zuwa na dai makarantar ga sai muka samu problem na konewan chemistry lab. To from all indications sun nuna mun chemistry lab din nan shine that is more equipped fiye da sauran labs. So shi ya kone. Shine ya kawo mana matsalan rashin kayan aiki. Don har kan ba na aika a samu mini kaya. Wurare na aika a samu mun kaya kuma na sayi wasu.
Wadannan irin matsala ne yake ci miki tuwa a ƙwarya a wannan makarantar?
Rashin malamai. Gaskiya kaman physics department ko guda banda dole na dauke su at part time. Just dai in gande cewa yaran nan ba su missing physics ba. Ba malamai.
Da shike ana samun matsalar rashin zuwa ya mata makaranta, ko kina fuskantar irin wannan a makarantar ki?
Wai gaskiya akwai high enrollment don kauyuka yara na hitowa, which you cannot even irin kauyukan da karkarin nan da ke noma duk yara na hitowa, suna hitowa daga wajen nan. So because of that ba su da fundamentals. There are some things na primary school da ba su da, na forming a special class for them. Ire-iren yaran nan na forming a special kaman language laboratory for them, inda za a koya musu da maths, the English basics. So problem inda muke samu da su kenan, because kauyuka ne, daga kauyuka suke. Akwai support na iyaye tunda
me kike gani ya kawo cewa waɗannan mutane har sun wayance ko kuma sun samu hankalin cewa su zo makaranta?
Kin san zurfa muna da wayewa tunda daddewa ko don sojoji akwai wayewa. So ni ma dai gaskiya I am very very surprised. Don in aka ce an bude makaranta yau an bude makaranta Sunday, gobe ki zo ki ga makarantan ga rabi, yadda rabi sun zo makaranta. Compared to inda na hito sai an yi wata guda kayan yara su cika, to nan yau ana budewa gobe an cika makaranta. So kin gani akwai wayewa, mutane mu suna wayewa, ana wayar musu da kansu ga muhimmancin boko. Kin gani ko da nazo every time sai mun ba da report sheet don su gan performance din su. In yaro ya gan performance din shi yana encouraging din shi don ya kara. Competition, kina sa competition tsakanin su, waga ba za ta, ban yadda waga ta wuce ni, ban yadda waga. This is one of the abun ga measure da muka dauka da shi language laboratory din nan, shi to encourage them. Hey.
Da shike ana samun matsala ta hanyar lissafi, su ko wanda irin matakai kin ka dauka? Domin yawanci sai ki ga an kace an zo na jaraba ta karshe kaman waye da neku, sai aga a ce wai an wade Turanci da lissafi. To shi kuma lissafi kuma ma?
Shi kuma lissafi shi na ce problem din da ke kawowa. Mun zauna da malamai na, sun gaya mun daga basics ne. So that was why na forming one class. Sorry to say language na de na rasa me zan kira sunan wannan wuri is ba language, because it yana comprising in mathematics, basics mathematics da yaran ga ba su sani ba, don mun lura problem din da suke da kenan. So muka employing extra teachers da za su taking care class din nan. Da sun koya musu basics din nan sun ci, because it daga JSS1, JSS2 har SS2 wa'anda ba suka san ba su iya ABCD ba, ba su iya 1-2-3 ba, su koma ajin nan a koya musu. So za a examine, za a yi musu test a gani shin yaya, don shi kopa din ma ya zo ya kawo report mun yau cewa yayi mu, don na ce yayi musu exams mu gani yaya akwai improvement, have we achieved our goal yace an samu kuma the person who will take over from him ya gaya mishi cewa ga yaran da zamu za a za sun kare ajin nan ga waɗanda za su saki su repeating ajin nan so ka gani an achieving ko so that will help in suka je classes in subak the teacher din za su koya musu ba wuya su kuma za su ansa ba wuya na ma manta an ga muku abu guda da nayi na gyara wuta ba ba wutan akwai problem na electricity so na kira kwararre yazo ya gyara mana akwai wuta hostel akwai kuma na prep in lokacin prep yayi akwai wuta sai su zo classes in kuma an dauke wuta ba kawo lokacin ne kamata ba amma akwai shi a hostel so it's part of to encourage them to yi karatu da dare ba surutu ba ai ta yare da ai ta abun ga a'a akwai wuta a'a ban amince a kowa ya sani da wannan ban yadda da wakoki ba kuma godiya ga Allah nan ba sa waka irin raye-rayen nan ai ta kidi-kidi babu gaskiya
to yanzu wanda irin kalubale yau makaranta kike fuskanta wanda kike so gwamnati ta dubo
ruwa muna da problem na ruwa don yawancin kudaden mu da muke ansa ruwa ne ke kwashe muna don yara sun yi yawa bayan da zaka yi ka bar yara su zo suna kuka ba ruwan sha ba ruwan sallah you know
ba makaranta ke tsohuwa makaranta ce me yasa wannan matsala ta tafi
tun da farin akwai alamar rashin ruwa a makarantan don wani tsohon an ce tun lokacin shagari hand pump din nan shine bai kafewa shine gaya nan shi aka mayar da shi motorized ana pumping ruwa in electricity ya aka kawo NEPA sannan da shi babban tankin ga na gyara shi just mu samu supply na ruwa amma still
bai isa
don yanzu akwai two hand pumps guda biyu da suka lalace ba mu iya ba don mun gyara mun sa sabbin abin ga na hand pumps guda uku da babban ga muka gyara
batun shi ko kujerun zama da wurin
a wannan gaskiya ba mu da shi ba mu da gadaje ba mu da mattresses ba kujerun zama babu kujerun zama yawancin yara kasa suke zaunawa mun yi kokari da nazo mun yi kujeru over na 200,000 mun yi to akwai wasu matsaloli daban ba za mu iya ci gaba akwai toilet sun faffashi sun menene ne re a hostel muna da 6 hostels big hostels inda ba su ko isa ba population yayi yawa so akwai bukata gwamnati ta shigo ciki kan gaskiya
wanda irin kira zaki wasu ita su yaran su kuma ga karatu kira
to yana da kyau mace ta samu ilimi don mace kaman ita ce turanci sun ce when you educate a woman you educate the whole world in ka ilmantar da yarinya guda ka ilmantar da almost mutane da yawa so ilimin mace kullum muna gaya musu yana da kyau ko kin yi aure kina iya sa takaddunki dan abun ganki a karkashin akwatinki miji yayayi ne ya mai gaba ta yi kina iya dauko shi bayan kin haihu haikin hayyafa kina iya daukowa ki koma makaranta akwai wata kanwata nan ta haihu ta yaranta sun abin tace mini anti zan koma university kofin university nace that's very good yana da kyau nan tana teaching primary school aje ga anwani shi ko duk yaranta na makaranta kuma da shi tai musu aure da shi ta gigina musu gida su mazan
to ko anan kasar zuru kuna fuskantar irin ana jaye mata ai musu aure
a ni dai so far dai gaskiya ban taba ganin inda aka jaye yarinya nan akai mata aure ba ko da ma yarinya ta nuna baba bai yadda ban taba gani ba ni kan da na iso nan manga an jaye ko yarinya guda ba
shugaban makarantar mata dake Maga kenan, Malama Liatu Helen Audu. Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Kamar yadda ba za ku kasa ji ba cikin rahoto da ya gabata kan yadda shugabar makarantar sakandare Liatu take kokarin taimaka dalibanta da suke da rauni a fannin lissafi da turanci, makon jiya mun kawo muku shawarar da Professor Sadiya Sani Daura ta bayar na kafa kauye ko wani sansani domin harshen turanci kamar yadda aka yi wa masu koyon faransanci da kuma harshen larabci. A wannan makon Zaharaddin Sani ya nemi jin ra'ayoyin wasu kwararru kan wannan shawara.
A shekarar 2010 ne tsohon shugaban hukumar kula da jami'o'in Najeriya Professor Munzali Jibrin ya buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kafa wani sansani na English Language Village domin shawo kan faduwar darajar koyo da koyarwa. Ya nunin cewa kafin kirkiro da hukumar jarabawar kammala sakandare ta Neko, yawan ɗaliban da suka zauna jarabawar kammala jarabawar sakandare ta Afrika ta Yamma na tsakanin 6 zuwa 4 a cikin kashi 100. Professor Munzali Jibrin ya nunin cewa karancin samar da kuɗaɗe a ɓangaren ilimi na daga cikin dalilin da suka haddasa faduwar ƙima wajen koyon harshen Turanci a Najeriya. Professor Sa'adiya Sani Daura ita ce shugaban kwalejin koyar da dabarun shari'a da ke a garin Daura. Ana ta ra'ayin cewa tai kamata ai a kafa wannan cibiya a Najeriya.
An yi abin da ake kira French Language Village, da akwai ɗaya a nan Badagry a nan Najeriya. To a nan kuma iya akwai Arabic Language Village, yana can a Gamborun Gala a jihar Borno. Man kaga shi Turanci ba a mishi wannan ba, kamata yayi cikin biyu ko dai a riga daukar ɗaliban mu in sun kota gaba koyon harshen Turancin, ko da dauke su a Fidas su je su ma su yi abin da cuɗanya da Turawan, ko kuma a yi English Language Village a Najeriya, a inda za a kakkafa komi kamar yadda ake na French ake na Arabic, me yasa ba za a yi na English ba? Shi ma da za a yi zai taimaka, saboda in aka je can Turancin kadai za a yi, ko mutum ya ki koya su dole ya yi.
Shi kuma Alhaji Isa Yusuf, wanda shi ne shugaban makarantar sakandaren kimiyya da fasaha da ke garin Dari a karamar hukumar Malam Fashi, a nashi ra'ayin Turanci shi ne yaren da ake koyar da ɗalibai a Najeriya.
Eh, a fahimta ta, ana ra'ayin English shine yaren da muke amfani da shi a makarantu, a office, a ko ina. Hatta mutunan da ma bai taba zuwa makaranta ba za ka je yana yin broken, yana yin maganganu na Turanci. To kaga shi in an ce za a yi shi ko dan a ce ya taimaka ma yara su rika cin jarabawa Turanci, akwai hanyoyin da ya kamata a bi dan yara su ci jarabawa da Turanci. Cin jarabawa Turanci yana da alaka a samu ƙwararrun malamai masu koyarwa da Turanci, ya zanto cewa an samu littattafai wadatattu kuma masu kyau wanda za a raba ma yara su daga karatun nan da su daga koyon Turanci, ya zanto azuzuwan su an yi su wadatattu yanda za a yi daidai kaman a secondary school mutum 40 a cikin aji, ba a zo a tara yara mutum kusan 100 zuwa 200 a aji kuma a ce ana so a ji Turanci. An san yanda za a bi a warware wannan. Ni a gani na a ce a yi English Village kamar yadda aka yi wa'annan French Village da Arabic Village, a bai ma taso ba. Inda dan a ce a taimaki Turanci ne, dan duk in ka zo ka yi shi matso baka kawo ƙwararrun malamai ba masu wadatattu, kuma baka kawo kayan aiki na koyarwa ba, to ba za a yi abin da ake bukata ba.
Shi kuma Dr. Aliyu Idris Funtuwa na kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya dake a Katsina cewa yayi
makasudin shi wannan kauye da ake kira ko kuma sansani, ce mai sansani na koyon wannan harshe, misali Turanci ne ko Larabci ko kuma Faransanci, shi ne domin su ɗalibai waɗanda suke koyon wannan harshen samu damar da za su cuɗanyu da mutane waɗanda suke amfani da wannan harshe ɗin, wato kewayen wurin mutane ne waɗanda suke amfani da irin wannan harshe ɗin, saboda haka za su cuɗanyu tare da juna suna harshen wanda shi ne zai kasance ko da wani lokaci abinda suke amfani da shi domin su gogu su ƙaru sosai da yanda ake amfani da shi harshe ɗin, musamman yanda ake amfani da kalmomi waɗanda in a rubuce ne ba za ka iya sanin su ba. Kuma sannan kamar yadda masana ma suka nuna shi ne shi farashi an fi saurin koyon shi ta hanyar wato cuɗanya da masu amfani da harshe din a maimakon a zanna a karanta shi in zaka cudanyu da waɗanda suke amfani da harshe din to nan da nan zaka koya kaga inda muka bambanta da kasashe renan Faransa ka san tsarin mu da suna mulki malaka ba dai bane kaga mu koyo muke da Turanci su ko yanzu da wanda yaje makaranta da wanda bai je makaranta ba na jin Faransanci saboda cudanya da suke da juna saboda tsarin mulki malakan su na assimilation
a nashira ayin shugaban cibiyar horas da malamai ta ƙasa wato NTI dake a Katsina Bashir Nuhu Yashe yayi bayanin fahimtar shi akan harshen na Turanci.
Fahimtata Turanci yana da muhimmanci kwarai ga al'umman Najeriya. Domin duk littattafan mu ba da manhajar mu kusan duk da Turancin ne aka tsara. Saboda haka fahimtata Turancin da muhimmanci gare shi kwarai. Yadda za a bi a haɓaka shi a hakikanin gaskiya ba za mu tsaya ga koyarwa ba a aji. Domin idan muka dubi rai da kuma haɓaka harshe za mu ga cewa cudanya da jama'a waɗanda suka gogu suka kware ga wannan a harshen yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi a haɓaka wannan harshe shi wannan English language village wani sansani ne wanda za a kafa su masana harshen nan su zo su haɗu da waɗannan mutane waɗanda ke koyo sai ya kasance cewa ɗabi'o'insu al'adunsu harshensu da komi nasu zai yi kama da irin waɗannan masu harshen ainifinsu waɗannan masu Turancin saboda haka idan mutum har ya dage kuma yana da sha'awa kuma ya san muhimmancin abin cikin sauki zai fahimci abin kuma zai iya magana da harshen zai koye shi fiye da wancan shekaru da ya a makaranta tunda wannan zai yi abin da ake cewa practical aspect din wato kaman abin ne zaka koya zahiri
Zaharuddin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
ba wala kankacci a yan musayyarar ilimi wannan ilimi ta dani yake ciri ne ba wani mai ilimi da sana'a da fahimta kowa da wanda Allah na yi mai mun safiya ta yi waɗansu na aikin gona waɗansu suna ofis waɗansu karatu waɗansu kan waƙa sun kai haka nan Allah ya so tsuntsun asalin gidansu kan icce ne kini asalin gidansu bai fita rahi ba ni dai baban gida duniya ko dai man kiɗa ba zan taka ba duk
masu haro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da huka ji da Chubahiro Diodone da daidai da sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Karkare ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice yayin da nahiyar Turai ke ci gaba da kaduwa da kada ƙuri'ar ficewa daga kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya ta yi, ministocin harkokin wajen ƙasashe shida da suka kafa kungiyar tarayyar Turai din tun asali wato da Jamus da Faransa da Italiya da Belgium da Luxembourg da Netherlands sun gana a birnin Berlin jiya Asabar don su fito da martani a hukumance. Yan sanda a Somalia sun ce an kawo ƙarshen afkawar da ‘yan ta’adda suka yi a wani otel a Mogadishu, to amma sai da aka kashe mutane aƙalla 15. Babban kamfanin nan na makamashi mai suna TransCanada ya maka Amurka a kotu saboda soke kwangilar bututun mai na Kingston da ta yi. Kamfanin na TransCanada ya ce a biya shi dala biliyan 15 a madadin asarar da yi sakamakon soke wannan kwangila da Amurka ta yi.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.